Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin Kallabi. Ayau ma abin da muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya.
Ma assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da kuma cikakken labaran duniyar. Yayin da ake shirin bude taron koli kan yanayi na Afrika na farko a wannan makon, rashin tattara bayanai kan yanayi shine ke kan gaba wajen tattaunawar. Bayanai sun nuna cewa yawancin duniya suna fahimta tare da yin aiki da hasashen yanayi na yau da kullum. To amma yawancin mutanen nahiyar Afrika biliyan 1 da miliyan 300 suna rayuwa ne da karancin sanin abin da zai faru. Hakan na iya zama mai hatsarin gaske kuma yana da tsada tare da samun illoli da yawa na barnata biliyoyin dala. Afrika ta fi China da India da Amurka girma idan aka hada su. To amma tana da na'urorin binciken yanayi 37 ne kadai domin bin diddigin yanayi, a cewar wata cibiyar nazarin yanayi ta duniya. Turai tana da cibiyoyin 345 yayin da arewacin Amurka yake da 291. Ukraine ta kakkabo jirage 22 daga cikin jirage maras matuka 25 samfurin Shahid kirar Iran da Russia ta harba a kudancin yankin Odessa, kamar yadda rundunar sojin Ukraine ta wallafa a shafin Telegram a safiyar yau Lahadi. Yankin na Odessa yana da tashoshin jiragen ruwa da ke da muhimmancin gaske wajen sufurin hatsarin Ukraine, biyo bayan rugujewar yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranta wadda ta baiwa Ukraine damar fitar da hatsinta ta jiragen ruwa a tekun Bahar Aswad. Ba kai ga tantance ko harin da Russia ta kaiwa Ukraine da iya da ki daya daga cikin tashoshin jiragen ruwan ba, haka kuma ya zuwa yanzu babu wani martani daga Russia. An kama daya daga cikin attajiran Ukraine a jiya Asabar bisa zargin handama da wawure kudade. Bayan mummunan tashin hankalin da ya auku akan titunan birnin Tel Aviv, Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau Lahadi cewa yana so a ci saƙiyar ƴanci ranin ƙasar Eritrea da suka shiga a cikin ƙazarin faɗan da aka yi ta zubar da jini cikin gaggawa. Prime Minister ya ce ya kuma ba da umarnin wani shiri na kawar da dukkan baƙi ƴan Afirka daga Isra'ila. Ƙazarin faɗa ya ɓarke a jiya Asabar a Tel Aviv tsakanin magoya bayan gwamnatin Eritrea da kuma masu adawa da ita, da kuma shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar ta gabashin Afirka, shugaba Isaias Afwerki. A rangamar da aka yi tsakanin ɓangarorin biyu ta faru ne a wani taron nuna goyon bayan Eritrea a ofishin jakarancin ƙasar ta Eritrea. Hukumar bada agajin gaggawa ta Isra'ila ta ce akalla mutane 114 ne aka raunata a cikin rikicin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Rundunar sojin saman Iran ta karɓi wani rukunin jiragen saman yaƙi na bada horo na Rasha domin inganta horo da dabarun yaƙi ga sojojin samanta, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ruwaito a jiya Asabar. Kamfanin dillancin labaran Tasnim ya labarto cewa wasu jiragen yaƙi samfurin Yak 130 su ne suka shiga a ƙasar, inda suka shiga sansanin sojin saman Shahid Babai da ke Isfahan a tsakiyar Iran. Faforoma Francis ya aiki da gaisuwa zuwa ƙasar China a yau Lahadi, inda ya kira 'yan ƙasar a matsayin masu daraja tare da roƙon mabiya 100 katolika na ƙasar ta China da su kasance kiristoci na gari kuma 'yan ƙasa na gari a wani sabon matakin da ya ɗauka kan ƙasar mai bin tsarin gurguzu domin samun sauƙaƙa tsanantawar addini. Francis ya yi wannan tsokaci ne a ƙarshen wani taro da aka yi a babban birnin ƙasar Mongolia, inda ya kira manyan limaman Hong Kong na da da na yanzu da su tsaya a bayansa a yayin da yake jawabi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Ina gama secondary, ina sakaniya ina a class na yi aure, kuma gaskiya duk sauran karatun da na yi a gidan miji na yi na haifafi. Dan ita first daughter ina da haifaita ina na gama IGMB ina tunan da kafin fara IGMB some months kafin fara IGMB na haifaita. To haka dai yawanci second born ina ma ina part 1 just before my finals na part 1 shi ma a IB na haife shi. Na uku ma haka na gama finals ina part 3 aka haife kuje. Haka dai muka yi karatu muna gidan miji kuma muka ta haifai.
Kallabin shirin a wannan makon ƴan uwa na mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace.
Ni lokaci ne dama an fada mu hakunci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne ka faka man da shi da zawo aiki shedan ne idan ka tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan ni shi na Allah ne komai kake so iya hakuri zai zo lokaci ne akwai a tashi wata ban ba kware sarki ne waje ke ci duk sawawa da gaciyawa ne mazalura da harshen ka alƙalin zance ne
alƙawari aka ce cikawa kamar yadda muka alƙawarta yau shirin kallabi ya karɓi bakuncin mace ta farko da aka rantsa matsayin alƙalin alƙalan jihar Kano wanda abokan aikin ta a fannin shari'a da kuma dukan waɗanda suka santa suka ce za ta cire wa mata kike a wuta ku biyo mu domin ji ya fi sako. Ta mako wata mace ce da ke tarihi a arewacin Najeriya wanda ake kyautu jinta za ta shawo kan kalubale da mata ke fuskanta a fannin shari'a kadan kai ku da nisa waka aka ce a bakin ni ita ta fi dadi
ni ce Justice DJ Abdi Aboki to ni na je cikin wadar primary school na Kano to gaskiya lokaci a lokacin shekara yawanci aji bakwai ake fita aje secondary ni kuma dai sai kasance mahaifina ne da yayata muna ne na primary 4 shi suna primary 5 aka cire mu aka kai mu secondary school a GGC Mina Niger State kenan. So anan mun kai secondary na gama na zo na shiga nan CAS School of Primary Studies Kano ne shekarar yuni IGMB dina na gama in the year 1980 da samu admission at ABU Zaria read law na karanta law for 3 years at ABU Zaria na graduate in the year 1983 na proceeding to law school na samu BLE na aka kwali ina to Dubai in the year 1984 to sannan sai na dawo Kano na yi rautan kasa na yi abin nan a nan Bayero University Kano na yi lecturing for 1 year after my youth service sai nan Ministry of Justice Kano suka dauke ni as state council amma dai ina can dan takaitaccen lokaci saboda watanni da kawai zance nayi a can a January 1986 aka appoint ina magistrate da tuke ne shine starting point dama daga nan na rise through the ranks har na kai shi magistrate na zama alƙali a magistrate for kusan shekara 20 sai 2006 aka yi appointing ina High Court Judge precisely on July 11th 2006 aka rantsar da mu da ni da wasu colleagues ina To haka dai har sai bana on the 9th of March kina. Shi kuma Chief George Nakano ya retire on the 8th of March. Shi kuma kashi gari on the 9th of March aka rantsar da ni as acting Chief George Nakano. Kafin kuma ya kai ga Abatuyi Sego kenan ko on the 7th of August aka rantsar da ni as substantive Chief George Nakano.
Da kika fara karatu lokacin ku na tabbata ba mata da yawa a harkan karatu lokacin da kika kuma fara aiki shi an fuskanci wata gwagwarmaya ko kuwa sai da aka fara aiki
gaskiya ban ci na fuskanci wata gwagwarmaya ba san da nake karatu duk da dai cewa ina gama secondary ina sakaniya ina a CAS na yi aure kuma gaskiya duk sauran karatun da nayi a gidan miji nayi ina haifafi dan ita first daughter ina da haifaita ina na gama IGMB dina ina ne kafin fara IGMB some months kafin fara IGMB na haifaita to haka dai yawanci second born ina ma ina part 1 just before my finals na part 1 shi ma IGMB na haife shi na uku ma haka na gama finals ina part 3 aka haife shi tudde haka dai muka yi karatu muna gidan miji kuma muka ta haifaita
ta wancan lokaci tunda ba kamar yanzu da akwai ma'aikata da zaka dauka su taimaka maka da yara ba ya kika yi reno aure karatu
gaskiya to ni dai inda na sami saukin al'amarin saboda ABU nayi kuma a iyaye na lokacin a Zaria suke da zama so sai kasance mahaifiyata ita ce ta kula da yara na sanda nake ABU wani sa'an ina campus wani sa'an kuma daga gida ma nake zuwa amma dai ban samu wani matsala ba wajen kula da yara saboda iyayena da ita da sauran yan uwan abokan zamanta dai duk sun taimaka an kula mana da yara har sanin ma je law school lokacin gaskiya ina shayar da yaro na uku na haifa to har da shi ma na tafi Lagos din da kuma karatun ba zai yi da shi a hannu ba shine na zo na yayi shi na bar shi a gida nan wajen su
to kin yi aiki har shekaru 20 kina a harkan shari'an nan wani irin ƙalubale aka fuskanta ko menene abin da kin da kasancewar ki mace na tabbata ba ku da yawa a wannan lokaci har kawo yanzu ma
eh shekara 20 din as magistrate kenan nayi to kuma as haifa jiya shekara na 17 kenan so kusan 37 years kenan dai ina aikin shari'a
to wani irin ƙalubale ne akan hanya shekara 35 ba yau
ƙalubale akan wai
harkokin mu'amala da mutane harkokin shari'a da sauransu
eh to akwai abin da ba a rasa ba amma gaskiya ni dai ba zan ce na fuskanci wani ƙalubale haka dai da zan ce na damuwa ba sosai saboda gaskiya tun farko ni na nuna cewa ni fa ba wacce za a nema a influencing bane decision inta ko kuma a sa ta compromising ko kuma a nemi wani undue favor wanda bai kamata ba ni ne na riga ina da principle ina kuma na tsaya kan haka to saboda haka sai ya kasance ma ko ƴan uwana gaskiya ba wanda yake zuwa tinkare ni ce ko ai ga shari'a kaza in ana so ai kaza taimako dai da ake yi wanda ya dace a yi to wannan alhamdulillah muna yi in kamar an ga ko akwai delay a case haka a gaban koda ba gabana bane ko gaban wani abokin aiki na ce to da Allah ya taimaka idan su masu shari'a suna wahala kai kawo yayi wa sai a ce a taimaka a yi a samu a gama shari'a da wuri kowa ya san matsayinsa duk irin wannan abu to amma banda wannan gaskiya ni ban samu wani ƙalubale ko daga wajen colleagues mu maza tunda mu gaskiya wannan profession din namu na law inda ake cewa ma kaman wannan magana cewa there is no legal at the bar mu ba ma samu gaskiya wani serious warrior as in ke mace ce ko kai namiji ne
ba maza ma samu ya mutu warrior ne ko dan to ranar farko da aka tabbatar da ke a matsayin chief judge ta san kuma wace ta farko ya yi kai ji
to ni ne gaskiya ni ce niki wani a ce niki ga ya naji ba saboda dai ni Allah ya gani Allah ne dora ni kan wannan mukami amma ba abin da kwata-kwata ma ne tunanin sa ba yawa to ko da yake Allah ya kasance zan yi kuma din da Allah ya tsara wa bawansa rayuwa haka za ta kasance mutum da isa ya sauya ba eh to ni dai kawai ina godiya ga Allah da dai ya kasance an na samu wannan mukamin da dai ba wai ne ma nayi ba ba kuma tsare nayi ba to amma dai ni ba zan ce miki ga wani feeling daban da naji ba saboda ni kawai ana tunanin ai da ma aikin na saba yi na dade ina yi bambancin kawai da dadin da nake high court judge din da yanzu nake chief judge ne kawai wasu administrative functions suka karu a kaina eh to kuma da kuma wasu decisions da za su iya zuwa wanda kai a shugaban a wannan abin nan waje dole kai za ka dau decisions din nan to kawai dai shine dai abin bambancin da tsakanin wannan mukami kujera da nawo da kuma da can kafin nan
yanzu nauyi ya karu yaya ake yi ji daga gida duk da dai kusa abu daya ake yaya shin lokacin da ake samu a gida yayi karai dole zai ragu
gaskiya
yaya ake hadawa
gaskiya gaskiya dama can mu as high court judges mun san wahalan wannan aiki a gama da kotu daga office a je gida tafi da file gida weekends ba dare ba rana haka dai the rulings the judgment an san da wannan to amma yanzu in gaskiya lokaci ya yayi karanci sosai dan kusan yanzu sai ka kai kusan na kai magariba dan har akwai sanin gida yake korafi yake cewa to fake dena kaiwa magariba dan nace to fa indai zan yi aikin nan kuma idan kamata ai dole ne a bada wannan lokacin so amma ni tunani na saboda ban jima da hawa ba kuma saboda akwai abubuwa da suka dan taru da kamata in fahimta to na san dai with time dai zan yi allocating ko part-time iya wa just in time ina da zan samu enough time for irin iyali na da kuma dai aikin
wani irin akwai matsalo yanzu a matsayinki na chief judge wani irin gyara za ki kawo wani irin sirri da za ki kawo a harkar shari'a da dama mutane suka yi korafin ana samun jinkiri wajen yanke hukunci akwai cunkoso na gidajen prisoner sannan kuma akwai wasu laifukan da ake yi za ki ga idan an yanke hukunci ba za a jima ba mutum zai sake fitowa ya sake yi wani irin gyara za ki kawo na duk waɗannan a kawo ƙarshen su
to gaskiya yanzu yake mun sami abin nan sabon doka na Ministry of Administration of Criminal Justice Law na Kano State 2019 dai coming into effect amma dai yanzu ma ake discussing abin sosai ake so abin nan a tafiyar da implementing provisions din saboda a lot of them akwai innovations da dama a ciki wanda ma da can ba haka yake abubuwan su kasance ba to mun san cewa in dai aka implementing provisions nan to the fullest za a samu canji sosai to a game da delay musamman a game da delay na da cases cewa kuma gaskiya mu wannan abu ne da ya shafi farni da yawa ba farnin mu high court kawai mu alkali kawai ba saboda idan shi kansa kara shari'a ai wani ne zai shigo da karar nan kuma shi akwai in ma na criminal offense ne akwai defense counsel da zai tsaya kuma akan zai kare shi ba shi wanda ake tuhuma da laifi yancin sakamai ne doka ta ba shi wannan dama to so tare a yanayin da kowane farni ya tafi da aikinsa ana suna yake zama factors su fita wannan delay din to amma mu yanzu a ni yanzu a matsayina na shugaban wannan waje muna plan ina shi ne akwai matakai da yawa da za mu ɗauka da tashin ba a ɗauke su ba da zai kawo sauƙin wannan matsaloli da ake samu na delay na cases da kuma na rashin yanke hukunci da wuri musamman game da magistratun mu to insha Allah kamar yadda na yi bayani a lokacin da na appearing gaban ƴan majalisa ne suka nije confirmation hearing ina shi ne to mu dai akwai plans mu in abin nan da kuma muna nema muna fata za mu gabatar da su nan ba da iyawa kuma insha Allah za a samu canji game da kuma yankin kosan prison din ma tun hawa na yanzu na je prison visit biyu duk da dai muna akwai bukata mu koma saboda akwai gaskiya sun kawo mana list na prisonerin da yawa da suke hannu kuma irin cases din su sun dan jima aka ba yanke musu hukunci ba to akan wannan ma yanzu muna hada kai da gwiwa da Ministry of Justice da suke gabatar da karan da kuma yan police da suke investigation su ma mu tabbatar kowanne ya aikin sa da ya kamata wanda majin aka samu hakan to lalle kan za a samu wannan congestion na prison din za a samu sauƙin sa sosai
a cikin shari'o'i zan koma baya duk da yanzu ba abin da ke gina ba a cikin matsaloli da aka fi samu social issues da ake ta samu a kan wani ne ya fi cikin fitowa ƙwarya
gaskiya abin da mu amfara da mu ne shari'a ne fukan kwatan waya da ake ina ya zama kafin da wannan gwamnatin ta hau gaskiya abin ya zama kai na ya zama ma abin tsoro zance saboda kusan an san area sun wanda kawai dama ba dama ma a bisu biyan mata yi to wannan ina cikin abubuwan da gaskiya mu yana da mu kwarai da gaske to amma alhamdulillah da hawan wannan sabon gwamnati su ma kansu sun dauki mataki shi kan sabon commissioner police ya shigo shi ma kansa ya tsaya tsayin daka kan wannan issue din kuma an fara samun sauki kwarai da gaske amma kuma banda shi akwai kuma issue na fyaɗe na ƙananan yara wannan mun rasa inda zamu yi tackling wannan saboda gaskiya an jima ana da wannan matsalan a Kano na mu sai kaga yawancin kaman su ƴan kudu cases din su na fyaɗe ba ƙananan yara haka ya shafa ba amma nan na ma'arar musamman Kano ƙananan yara yan shekara 3-4-5 wasu ma ba su iya bayani ba an su lokoti ba da shi to wannan gaskiya abu ne da yake damu mu kwarai da gaske to kuma dai cikin iko Allah akwai sanda national house assembly na Kano kanta ta gyara dokan abin nan laifin da wannan rape din aka kara abin nan karfa hukuncin da ya kamata a yanke wa da aka samu da wannan laifin to kuma muna ta aiki da wannan dokar kuma dai alama dai kamar akwai sauki amma fa har yanzu akwai wannan
kenan ma yace wa kila hukuncin da ake yanke musu ne bai yi zafin da zai tsoratar da mutane su daina waɗannan laifuka ba musamman su masu yin fyaɗe
to ne ina ga kaman dai ba hukuncin bane saboda kin hukuncin an shi zaka daure mutum lafi kuma in fa ita doka da ta gyara ma ita ainihin dokar fyaɗe din ta bada mafi karancin hukuncin da za a iya yankewa idan sa mutum da wani laifi shi ne shekara 14 to kuma gaskiya ni a gani na dai ba mutum dai kuma shedani ne za a ce ya riga ka lokacin da mid irin da ba za a iya samun gyara a gare shi ba yawwa a ce akai mutum gidan yari shekara 14 ya fito kuma a ce bai danin lesson ɗinsa ba to ai ka gani abu ne kuma da a ce wani abu daban
to matsalolin masu satar waya su wani irin hukunci tun da dai abin ya ta kai suna kisa ko su karɓi waya ko su kashe mutum wata ran masu su karɓi waya kuma su kashe mutum wani irin hukunci za a musu yanzu in an kama su yan domin a tabbatar an kawo ƙarshen matsalar
dama laifin ai ida ko robbery ne ko armed robbery to kuma dama hukuncin na nan a dokan abin nan ƙasa penal code mu kuma mu matakin da aka dauka shine so an kawo su ba za a dinga ba da su bail ba yawancin su ba da su bail ba kuma idan hakan a yanke musu hukunci aka same su laifi aka kawo shaida ko ƙarin shaida akan su to dama za a dinga enforcing applying the full abin nan penalty na wannan laifin tunda yawanci kan ce ka kamar hukunci da ake wa aka doka ta tsara yanke hukunci laifuka kala-kala za a iya bada wani lokaci a ce ga to ba za a iya yanke mutum hukunci da ya kasa da shekaru kaza ba ko kuma da ya wuce shekaru kaza ba wani yawanci irin wani life imprisonment ne idan kuma akwai ma kisa a ciki to dama ya koma kafofin homicide ko kuma shi an burbury in kansa ai akwai wanda yake is punishable with death idan ya resulting in death from your victim din nasa mu dai a ganin mu ma matakin ma da su ka gaskiya yan sanda su dauka ana kama su sosai yanzu da kuma mu kanmu kuma da cewa ba za a danga ba da su bili ba to muna ga kaman gaskiya zai taimaka samu saukin wannan
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa rantsar da alkali Dije Aboki a matsayin alkalin alkalan jihar Kano ya dauki hankali ba na al'ummar jihar Kano kadai ba amma mata a ciki da wajen jihar da suka hada da barista Amina Umar Hussein tsohuwar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata a jihar Kano wadda ta ce duk da yake alkali Dije Aboki za ta fuskanci kalubale tana da yakinin cewa za ta ba mara tsakunya
gaskiya inda akwai kalubale bai wuce kayayyakin aikin ba saboda kamar yanzu misali in baka bangare guda daya kamar lauyoyin ma'aikatar shari'a na jihar Kano wanda ka'idar doka su za su gudanar su za su wakilci commissioner a dukkanin wani shari'a ta laifi to zaka ga cewa ba su da kayan aiki an je kota ana ta jiran lauyan gwamnati idan ka zo ka samu lauyan sai ka ga lauyan gwamnati shi kadai yana da kisa sama da 150 ba motar da za ta kai su ba su da takaddun aiki ba su didda bana son a rubakin su in ci musu albasa ko kuma in yi shishige abinda amma mu da muke misali kaman a bangaren kariya ko a bangaren san wani zubin shari'a ta za mu ga cewa suna da nakasu da yawa wanda kuma a kafofi da yawa mun fito mun yi wannan kuka musamman ga shi sabon commissioner shari'a ya kalla ana buƙatar ma'aikata da yawa a ma'aikatar shari'a ana buƙatar kayan aiki a ma'aikatar shari'a ana buƙatar gine-gine sababbi a kotuna musamman yanzu idan ka je kotunan mu na majistra akwai kotun da guda ɗaya ce amma alƙalai uku ne suke zama in wannan ya tashi wannan ya zauna in wannan ya tashi wannan ya zauna kaga ga su kansu manya-manyan kotunan da muke da su a jihar Kano ya kamata a ce standard din su wato menene standard kaman izanin su a ce ya fi haka banda wannan kayayyakin aikin shi ma anan gaskiya babu shi yasa wannan a tunani din ya zama na wajibi idan ba shi aka samu aka gyara ba gaskiya za a ci gaba da fuskantar kalubale kuma idan ka duba kamar yanda nake ga maka wajen gudanar wannan rukunai biyar ne su kansu zaka ga lauyan kariya ya je kotu lauyan mai gabatarwa ya je kotu alkali ya zo kotu amma ba a kawo wanda ko babu mota ko babu mai ko babu ma'aikatan da za a kawo wanda ake tuma
to barista Amina mun sha ganin ana samun tsayayyen mutane suna wani mataki da zara an soya musu matsayi sai su sake ko dai su ci dalilai na siyasa ko kuma waɗansu dalilai la'akari da gwamnatocinmu da kuma 'yan siyasa mu misali ba ki ganin wannan tsayin dakannin da aka san ita alkali da ji aboki da ita ba za ta sa mata zaman doya da manja da bangaren zartarwa ba
gaskiya a dade ana yi sai gaskiya ita ta dade ne an san ta akan wannan ai mutum abin da ya dade yana yi kaman ya zama jinin jikinsa tsakani da Allah wannan halinta ne kowa ya sani duk inda aka santa an san tsayayya ce da kakkiya akan ba da kalar misali da ake gani na kutse na bangaren zartarwa da rashin girmama dokokin kotu da rashin abubuwa ana zatan kyautata zatan 100% idan lokacin ta ne saboda kowa ya santa tana da constitutional powers enter the constitutional duties enter the constitutional protection enter
to gaskiya muna sa ran cewa insha Allah za a samu ci gaba a lokacin ta bayan kuma ta tafi wannan ci gaban da ta dasa za ta musu jijiyar da duk wanda zai biyo bayan ta insha Allah zai dora akai su muna kyautata zancen cewar kamar fara aikin ta ko kuma nadin da aka yi mata a matsayin na sabuwar alkalin alkalai ta jihar Kano kamar wata kofa ce da za a bude wanda muna sa ran wannan kofar din ta bude to za a samu dodar din tafiya ta ci gaba ba tare da an samu koma baya ba insha Allah
abin da ya sauƙake nan a wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wata kallabin muna ƙara taya alƙalin alƙalai Dije aboki murna da kuma yi mata fata alheri godiya ta musamman ga rawaninmu na mako Mahmud Ibrahim Kori da wakilinmu Baraka Bashir a birnin Kano sai kuma abokiyar aiki Hawwa Sharif a nan birnin Washington DC da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri
madalla to ma sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai aka sanci da mu da karfe 6 na safiyan gobe Litinin inda za mu kawo muku wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin Murtala Faruku sanyi na da yake na kawo shirye-shiryen na yau da Julie Lewis Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya.